masu saurari assalamu alaikum barkam da kasancewa da ku a cikin wannan shiri na kasuwa a kai miki dole yau shirin zai shiga wani yanki na kasuwar Sabon Garin Kano ne kasuwar Sabon Gari shahararriyar kasuwa ce kamar yadda kowa ya sani ana cinikayya daban-daban a cikin ta ta al'amura daban-daban na harkokin kasuwa a wannan shiri ne yau zamu dauki bangare ɗaya ko biyu ne inda zamu tattauna da waɗanda suke hada-hada a wurin da kuma waɗanda suka zo cinikayya zamu dauki bangaren ɗan magani magunguna na bature ake amfani da su a asibitoci domin warkewa daga cutuka daban-daban sunana Mahmud Ibrahim Kwali zan jagoranci shirin ayo insha Allah masarare kamar yadda na gaya muku ina wannan kasuwa ta Sabon Gari bangaren ƴan magani kuma a tare da ni ina tare da Malam Tahiru Matajine daya daga cikin shugabannin kungiyar ƴan kasuwa da suke hada hadar cinikayyar magunguna irin wanda Bature yake sarrafa ko kuma ake sarrafa a kamfani sannan ake amfani da su a asibitoci ko kuma a shagunan sayar da magani da ake kira chemist a cikin gari a unguwanni garuruwa da sauran wurare Malam Tahiru barka da warhaka
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu
da aka kace a dunkule ko zaka gaya mana wato yadda kuke tafiyar da wannan harka taku ta ƴan magani
assalamu alaikum warahmatullahi wato kamar yanda ka tambaya duk da dai ka iske kaya mu a daure mana da shirin tashi daga kasuwar zamu koma inda gwamnati ke gina mana zamu koma can gurin to amma duk da haka kasuwancin magani kusan a ce kasuwanci ne da ya shafi kamar yanda sauran kasuwanci yake illa iyaka mu ta mu sana'ar akwai sa ido daga hannun hukumomi tsarin da muke yanzu da yake an samu ci gaba a rayuwa zaka ga yanzu kostomomi kamar bakin mu na Niger ko kamar ko Chad yawanci akan yi magana ta social media ta hanyar waya za a yi magana ta WhatsApp za mutum zai turo ma ga abin da yake so ga kayan da yake so zaka duba mai idan wanda kake da shi ne idan kuma wanda sai an je kamfani ne na kamfani zaka je ka tambaya kamfani sai ka tura mai da farashi ya turo ma kuɗi sai ka mai label din kayan shi ka tura mashi
kamar bayananka sun nuna cewa dama kuna mu'amala da hatta baki ƴan kasashe makwabta kenan
ita kasuwar dama ka san manyan kasuwannin magani guda uku ne daya a nan bangaren arewa ita ce a Kano ita ce a kasuwar Sabon Gari daya kuma a kasuwar Lagos daya kuma a Onitsha to yawanci duk makwabtan mu dake nan area mu bangaren iyakar Najeriya da kasashen nan to yawanci ne suke zuwa su tsayi kayayyakin su tsaro yanzu da ya ƙara sabbaba abubuwa to mutane su gagara da su turo kuma ga ci gaban da aka samu tunda kamar sauki ne Allah ya kawo mana mutum zai ga zai turo kaya ga irin wanda yake so kai ma ka tura kuma ko order zaka yi ma zuwa wata kasa kai ma irin wannan dai ake yanzu ka dauki sample ka tura musu ga irin wanda kake so illa iyaka gwamnati in ta baka sahalewa daga hukumar NAFDAC ka tura su kana da komai da takaddunka to za su yi maka wannan kayayyakin.
Kai maganar misali hukumomi misali daga ina da ina kuke samun waɗannan magunguna
akwai kamfanunukan mu na gida suna kawo kaya akwai kuma kamfanunukan waje to kamfanunukan waje zaka samu wasu daga cikin diloli ne namu masu sana'a su ne suke samun sahalewa daga wajen gwamnati su samu duk takardu da komai su yi order kayan su to zaka iya samun dealer mai yi order kaya wani a Lagos yake idan muna buƙatar kayan irin nashi to a Lagos za mu yi order idan kuma a Kano yake to a Kano za a zo a saya mutumin Lagos ma sai ya zo Kano ya sai irin wannan kayan ya tafi da shi saboda mai kawo wadan Kano ne to sai ya sai irin kayan ya kai Kano haka dai kamar yanda ka sani dai kasuwanci ko daga wata ƙasa yanda muke sai da petrol mu ma muna so wani abu to haka kasuwancin magani shi ma yake duk inda kaga magani to daga hannun dan kasuwa ya fita sai ko da wanda gwamnatin tarayya ko gwamnatocin duniya da WHO suke kawowa ƙarshe dai zaka iske dan kasuwa ne ya shiga cikin harkar dan kasuwa aka ba domin ita ma WHO ba kamfani gare ta take ma hukumar lafiya ta duniya ba kamfani gare ta take sana'anta magani ba a'a sai dai ta ba wani kamfanin shi ya mata maganin ta ce ga irin yanda take so ya mata ta zo ta raba so wuce min shi kasuwancin magani gaba daya a kasuwanci ya shigo ciki
a hannun ƴan kasuwa
yake dama yawa su kuma hukumomi su sa ido ayi abin nan bisa ka'ida tunda abin ne wanda ya shafi lafiya
haka ya ga mana kiyasin hada-hadar ku watakila ko a rana ko a shekara ko a wata ko wani mai wani wa'adi na wani lokaci
kiyasi dai muna kiyasi a shekara akalla mutum daya zai iya samun turnover na sama da biliyan 2 ko biliyan 3 mutum daya. To kaga in kai kai lissafa muna da mutanen da suke wannan sana'a ko waɗanda ke cin abinci akan wannan sana'a sama da mutum 5,000. Ba dai duka 5,000 din nake iya sana'anta wannan abun ba. Amma za ka ga tsani wannan dila ne wannan kaza a dunkule gwamnati ita ce za ta iya kiyasi, amma muna yin cinikin da ya wuce sama da biliyan 100 a shekara. To in ka dauka za ka ga arziki ne ke gudana wanda ciki babu jarun gwamnati a ciki, amma sai dai sa idan gwamnati
gani yanzu kuma da
samu kare damar yanzu kuma na tashi da wannan su da gwamnati
wannan dari aka ci wannan haji ne 500 aka ci
ina goma yanzu da na barka
masarare gani a ɗaya daga cikin kantinan da ake cinikayya a wannan kasuwa ta Sabon Gari cinikayyar magunguna, kuma ina tare da wani da ya zo sai yaya sunanka?
Sunana Umar Jalungu, na zo siyan magunguna a wannan kasuwa ta mu ta jihar Kano.
Dama kana zuwa ne ko kuma wannan shine karan ka na farko na cinikayya?
A'a, na dade gaskiya ina zuwa sosai. Ina zuwa dan wani lokacin ma a sati in ban zo ba ina iya kiran waya a tura min da kaya hobil kenan.
Wani zai ce gashi tun daga Jalungu ka zo siyan magunguna Kano, babu wuraren da kuke saya ne sai nan?
Eh, to ka san ita Kano gaskiya kusan kamar ita ce cibiyar kasuwanci a Najeriya gabaki daya. Kayayyakin da zaka samu a Kano duk sadin da ka je da wahala gaskiya ka same su. To saboda Kano akwai zaman lafiya, akwai kuma magungunan da duk abin da kake so zaka same su cikin sauki cikin nasara insha Allah.
Kamar kana da kantine a can garin ku ko kuma kana ko kwangila kake bayo asibitoci?
Eh, to gaskiya ina da kanti famanan inda nake zama. To kuma wani lokacin akwai kasuwannin mu da dan gefen garuruwan mu da ake dan cin su. Muna dan bibbi nan ma muna dan cin kasuwa, muna dan abubuwa.
Daya daga cikin masu shagunan ina tare da shi. Yalla baya suna?
Sunana Muhammad Rabi Shaibu.
Gani a kasuwar ka kuma muna tattaunawa ne akan wannan magani. Me zaka gaya mana akan yayyanin wannan kasuwanci naku?
To abin da zamu ce dai yanzu alhamdulillah. Ko baka bane mun wa Allah godiya, yanayi na kasuwa da yanayi na canjin gari kuma sai dai mu godiya ga Allah.
Ya zaka bayyana mana yadda watakila wannan matsala ta corona ta shafi hada-hada ku?
Gaskiyar magana ta shafi hada-hadan mu sosai da sosai, don komai da komai a yanzu ya tsatsaya. Gaskiyar magana tunda wannan abin ya faru kasuwa fa sai a hankula.
Ka ce sai a hankali, daga ina da ina ne ma kuke samun watakila waɗanda suke zuwa kuke hulɗa da su?
Gaskiyar magana muna ma hulɗa da 'yan Nijar haka, 'yan Kamaru makamashin haka, suna da yawa ne mutane da muke hulɗoɗi da su. Amma yanzu saboda faruwar irin wannan abubuwa gabaki ɗaya ba sa samun damar zuwa, sai dai kawai dai haƙuri. Wani lokacin su kira waya a tura musu kaya mobil, wani lokacin ma kuma a ce babu hanyar ma da kayan zai fita. Amma muna samun abokan hulɗa ba illa dai na gida yanzu, saboda su suka fi zuwa yanzu, kamar mutanen Sokoto, Kebbi da sauransu dai. Da gaskiya magana mun dan fufun mu'amala da su.
Masarare a tare da ni ɗaya daga cikin wato abokan hulɗa ne da suke zuwa Kano domin sayan magani. Madam ta zo daga Ibadan, kuma a yanzu dan wato zan tattauna da ita domin sayan magani. Madam, what's the name please?
Okay. Market is okay. The price is only we are buying price, so the price is okay.
We come far away from Lagos and purchase your product and go back there. Yes. While some other people are equally going there to buy their own.
The market is some of the goods some are cheaper here, so that's why we are here.
For how many time you used to come here for this purpose?
Like once in a month or once in a 2 months.
Masarare a ci gaba da muku bayani game da hada-hadar ƴan magani. Ina tare da wani wato mai hulɗa da harkokin kasuwancin magunguna. Ya sunanka?
Sunana Cizoba.
Shekara ka nawa kana sana'ar ko kuma kasuwancin magunguna?
Na yi shekara 10 ina yin bizan magunguna.
Ya kasuwar yau?
To yau ɗin kaga mun zo, ya zamu ce alhamdulillah, ya za ce?
Kai ciniki?
Ba gaskiya ban yi ba. Magana ta Allah ban yi ba. Kaga wannan kudin da kaga ina juhunan da shi nazo kasuwa da shi, kuma da shi zan koma. Kuma kasuwa sabon kasuwa yana kan lai.
Masarare da haka kuma muka zo ƙarshen shirin na kasuwa a kai miki dole na wannan mako inda kuka ji mu da shugabannin yan kasuwa da suke hada-hadar magunguna a kasuwar Sabon Garin Kano da kuma wato abokan hulɗar su da kuma sauran mambobi da suke wannan hada-hada ta cinikayya a daidai lokacin da suke kokarin ma koma sabuwar kasuwa da gurin take gina musu. A madadin dukkanin waɗanda suka ce makashirin ya kammala kuma ya zo gare ku, sunana Muhammadu Kwali nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.